الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin. Ashirin da hudu ga watan Juma'a da akira shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 12 ga watan uku shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Yana halitta a masallaci guda kama a yi jami'u, misali in wani sun zo an kare su ta da tasu.
Wato yin jami'i, maimaita jami'i a masallaci kamar yadda malamai suka tafi, abu ne wanda yake makruhi. An karhanta ba dan komai ba, saboda tushe wata kafa ta banna. Kada a samu wasu jama'a su yi kwancin su su yi jinkiri sai an gama sallah, sannan su su zo su yi. To amma in har ya kasance babu sakaki, kamar misali sallah ta kubce ma, ta kubce muku, kun zo kun tarar da an gama sallah, ba laifi kuna iya komawa gefe ku je min. Amma haka a maida abun al'ada, in an gama wasu su zo su yi, in dai ba masallaci bane irin na kan hanya, irin masallaci ko na kasuwa ko masallaci wanda yake na tasha, to malamai sun karhanta yin wannan maimaita jami'i a duk masallacin da yake da limami ratibi. Amma in al'amari ne ya kama, misali ba a maida abun al'ada da dabi'a, to wannan ba laifi mutane suna iya yi. Na'am. To ita addu'a ta karshen arwalla, karshen gama arwalla shi ne ake yin addu'ar. Kinan ka gama arwalla, kafin ka tashi sai kai wannan addu'a, domin addu'a ce takaitacciya, duka minti nawa za ta dauka. In ta yi tsanani ta dauki minti daya. Gara abinda ya kamata ka yi hakuri ka yi, in ya so sannan ka tashi ka shiga sha'aninka. Tare da halaccin cewa in har tashin ya kama kana iya tashi kenan, kana tafiya sai ka yi ta. Amma abinda ya kamata kana gama arwalla, a ƙarshen gama arwalla ake wannan addu'a. Na'am.
Bana game da cewa uwa da uba da ake bada sadaki, ita za su abubuwa al'ada ce.
Duka wannan al'ada ne, ba shari'a ba ce ba, al'ada ne. Na'am.
Wasu kuma mutum namu garba ya so ne na kila.
A takaice mai farilla yana iya bin mai nafila, kwarai wannan ya tabbata a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai farilla yakan iya bin mai nafila kamar yanda Mu'adh Allah ya kara masa yadda yakan sallaci sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa idan an gama Mu'adh ya koma unguwar su yakan ma in unguwar su limanci wannan wanda Mu'adh yake sakewa nafila ce su kuma farilla ce suke a bayan shi kuma haka kar mu manta ya gabata anan kusa a cikin salatul khaw sallata yaki yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa jama'a kashi biyu jama'a ta farko manzo Allah yayi raka'a biyu da su da ya salamce suka salamce suka tashi suka je suka tsaya matsayi dan uwan su suka ci gaba da tsaro wannan jama'a ta zo kuma manzo Allah yayi raka'a biyu da su su ma ya salamce suka salamce kaga wannan jama'a ta biyu shi nafila ce yake su kuma farilla ce suke dan haka idan ka tarar da mutum yana sallah iya abinda zaka yi sai ka koma damar sa ka kabbara a wannan lokaci ya zama liman kai ka zama ma'mum bai shafe ka ba sai ka san cewa wace sallah ce yake farilla ce yake ko nafila ce ko ci ko abinda ya rage masa ne wannan duka bai shafe ka ba idan ya salamce iya abinda ka samu sai ka tashi ka ci ko iya abinda ya rage maka na'am a to shi wannan yana da wasu malamai sukan sanya shi daga cikin azkarus sabahi wal masa wanda nau'i ne daga cikin nau'ikan tasbihi nau'i ne daga cikin nau'ikan tasbihi kuma mutum yana iya lazumtar shi ya yawaita shi an gane ku darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabu sala mun zo karshen babu salati idai baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallar idi guda biyu wanda hadisi na karshe a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa wato ruwan sama ya same su a ranar idi ma'ana an yi dace a ranar idi wato ruwa yake ce فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإيد في المسجد وتمزع الله صلى الله عليه وسلم سيصلى تسلى الإيد دسو أشك مسلاج تارد شوى شوانا حديثي حديثي لضعيفي بإنغنتبا كمر يندى مالن كيف رواه أبو داود بإسناد اللين لين بمعنى ضعيف a takaice hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai mu san da cewa ruwan sama ne daga cikin uzurra waɗanda suke ba da damar a yi sallar idi a cikin masallaci in har ba za a iya fita zuwa filin idi a yi sallar idi to akan iya yin sallar idi a cikin masallaci ina a sababin wannan uzuri da abin da ya kama da haka tare da cewa kamar yadda bayani ya gabata abin da yake sunna game da sallar idi shine a fita fili a yi sallace ta saboda abu ne wanda ake buƙatar wato a haɗa mafi yawan jama'a ta gari su haɗe abu ɗaya don haka ko da birnin Madina ne to abin da ya dace a yi sallar idi a fili ba a cikin masallaci ba masallacin harami na makka shi kadai ne malamai suka toge ba dan komai ba saboda alhurma ta ka'aba gani ko shi kadai ne malamai suka toge wanda za a iya yin sallar idi a cikin masallaci amma hatta da masallacin madina yin idi a cikinsa sabanin sunna ne tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ga masallacin nashi amma yakan fita fili gaban masallacinsa gwalgwadon zira'i 100 shine metra 50 manzo Allah yakan fita wannan fili anan yake tare jama'a ya sallaci sallar idi. Dan haka shine malamai suke cewa as-sunna fi salatil idain al-musalla, kenan abinda yake, an gane ku, abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sallar idi guda biyu shine yin ta a fili wanda yake na musamman. Idan aka ce al-musalla, filin da aka kebance shi domin yin sallah. Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya wallafa wata risala takaitacciya akan wannan mas'ala, na kan cewa salatul idain fil musalla hiya sunna, sallar idi a mufili wato shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a takaice dai wannan hadisi na karshen a wannan babi bai inganta ba, sai dai wannan yana ɗaya daga cikin uzurin da ke ba da damar a sallaci sallar idi a cikin masallaci. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu salati al-kusuf. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال إن كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. Malam Allah ya ji kansa na faɗa babu salatil kusuf. Wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen sallah ta dishewar hasken rana ko kuma hasken wata. Lafazin salatil kusuf wannan kamar yadda malamai suke faɗa, min babi idafati shay'i ila sababihi, kamar yadda ya gabata, babu salatil khawf, jingina abu wato izuwa sababinsa. Ita sallar an jingina ta izuwa sababinta. Menene sababin yin wannan sallah? Shine dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata, kamar yadda salatul khawf wato sababinta shine wannan tsoro wanda yake samun jama'a ta mu'minai shine yaki. Tare da cewa shi lafazin al-kusuf kamar yanda wato daga cikin malaman luga sun tafi akan cewa abinda yafi dacewa yafi kyau a cikin yaren Larabci, lafazin al-kusuf ma'ana bil-kaf wato shine a yi amfani da shi a kan dishewar hasken rana. Idan kwa dishewar hasken wata ne, sai a zo bil-kha a ce al-khusuf, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke cewa wa khasafa al-qamar, wa khasafa al-qamar. Kaga an yi amfani da lafazin kha'un wato ga dishewar hasken wata, shine yace wa khasafa al-qamar. To amma sukan ce kasafati shamsu, ma'ana rana ta dishi, amma in wata ne sai dai a ce khasafa al-qamar, ma'ana wata ya dishi. Tare da cewa wasu malamai sukan yi amfani da lafazin al-kusuf wato shine game da dishewar wani bangare kenan daga cikin hasken rana ko na wata. Idan ku dishewar ne gaba daya, sai su yi amfani da lafazin khaw, an gane ko, in kamar gaba ɗayan hasken ne ya tafi, to sai a yi amfani da lafazin kha'un a ce khasafa al-qamar ko a ce khasafati shams. Amma in wani bangare ne ya dishe, akwai wani sauran bangare, sai a ce khasafati shams wa kasafa al-qamar, tare da cewa kuma ya inganta kowanne akan iya amfani da shi akan kowanne. Kace khasafati shams bil-kha, kuma shi ma wata kace kasafa al-qamar. Kamar inda zamu iske a hadisi na Abdullah dan Abbas, Allah ya kara musu yadda. Wato shi dishewar hasken rana da wata yakan kasance ne, wato daga ɗaya daga cikin yakan kasance ne da wasu sabubba guda biyu. Rana ba ta dishewa, wata baya dishewa, sai da sababi guda biyu. Sababi na farko sababi ne wanda yake hissi, na biyu kuwa sababi ne wanda yake a shar'i, kenan as-sababul hissi wa sababu shar'i. Sababi wanda yake al-hissi, an gane, in aka ce al-hissi abinda ake iya gani, an gane, ko abinda aka iya gani da ido, ko akan iya dafawa da hannu, ko akan iya shakar ƙanshinsa ko warinsa da hanci, ko akan iya ɗanɗanawa da harshe, ko kuma akan iya dafawa da hannu, shine ake kira da al-hawasul khams. An gane ku, shine gani da ji da shaka da ɗanɗano, sannan kuma da shafa. Kenan don haka as-sababul hissi abu ne wanda yake kenan a ido za a iya ganin cewa rana ta dishe ko kuma wata ya dishe, ma'ana ta hanyar lissafi za a iya tabbatar da haka. Kamar yanda sababin abin da ke sa wato wata ya dishe, wato shine lokacin da, wato sababin abin da ke sa rana ta dishe, wato shine kasancewar lokacin da wata yake shamakance tsakanin kwallon rana wato da duran ƙasa. An gane ku, lokacin da wata ya kasance ya dishi ya shamakance tsakanin kenan kwallon rana da duran ƙasa, to wannan shine yake sa a samu kenan dishewar hasken rana. Wanda kasancewar komai da ka sani waɗanda suke na taurari, waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka a cikin samaniya, wanda yana daga cikin alkawakib rana da wata, to kowanne Ubangiji ta'ala ya tsara masa hanya wadda yake tafiya. Kuma waɗannan taurari wani saman wani yake, wani ya fi wani nisa game da wato duran ƙasa, kamar yadda rana ita take sama da wata. To lokacin da aka yi dace ya zamanto wata da rana sun fuskanci juna, an gane ku, to a wannan lokaci sai ya zamanto shi kwallon wata gaba ɗaya shi kenan ya dishe hasken rana, kenan tunda shi ya fi ƙasa, ya fi kusa da doron ƙasa, sai ya zamanto ya tsare hasken da kenan gaba ɗaya sai ta yi duhu. Lokacin da aka yi katari ta juyo kenan ta daidai sai ta tafiye shi. Kamar yanda shi kuma dishewar wata yakan kasance lokacin da wato ƙasa, doron ƙasa kenan, yakan shamakance tsakanin kwallon wata da hasken rana, to a irin wannan lokaci ne ake samu wato shine dishewar wata. Wannan kenan as-sababul hissi, kamar yanda malaman falaki suka tabbatar da haka kenan, sababin abinda yake sa kenan a ga rana ta dishe kenan lokacin da ita da wata suka zamanto sun dabranci juna, ita tana sama wata yana ƙasa, kenan ƙasa kuma doron ƙasa ne, kenan in ta zo daidai kan wata, to girman wata haka sai ya dishe haskenta, sai ya zamanto kenan duniya ta bada duhu, hasken rana ya dishe. In ma ya kasance gaba ɗayan kwallon rana yake dishewa ko kuma wani ɓangare nata, kenan kaga in suna tafiya haka bayan da za a yi auna, amma lokacin da suka daidaita kenan kaga kwallon wata ya dishe ya shamakance tsakanin doron ƙasa kenan da hasken rana, a wannan lokaci sai a samu dishewarta. Shi kuma wata lokacin da ita ƙasa ta shiga tsakanin shi da hasken rana, to a wannan lokaci kuma ake samun shi wata sai ya dishe. Tare da cewa shi dishewar wata baya kasancewa sai a cikin kwanukan hasken wata kwanukan cikar shi 13, 14, 15 a iya kwanukan da ake samun dishewar hasken wata ba a taba samun dishewar hasken wata sai a ɗaya daga cikin waɗannan kwanuka lokacin da wata yake zama albadr shine lokacin da ya cika da haske da ran 13 ko 14 ko 15 ake samun dishewar hasken wata shi kuma dishewar hasken rana baya kasancewa sai a ƙarshen wata lokacin da wata ya huya an gane ko lokacin da wata ya huya a 27 ko da 8 ko da 9 a cikin wannan tsakanin ake samun dishewar hasken rana shi ma baya kasancewa sai a cikin irin wannan kwanuka lokacin da wata ya kai ƙarshe daga 27 zuwa kenan fakewar sa kenan 27 ko da 8 ko da 9 anan ake samun dishewar hasken rana wannan shine ake kira kenan as-sababu shar'i sababi wanda yake wannan as-sababu hissi wanda kuma malaman da suke kula da yanayi wanda yake na sararin sama da na wancan lokaci da na wannan lokaci sun auna sun tabbatar da cewa ga iya sababin da yake sa a ga cewa rana ta dishe ko kuma wata ya dishe kenan abinda muke so mu gane rana hanyar ta daban wata hanyar shi daban lokacin da Allah ya kaddara cewa suka daidaita suka dabranci juna domin ita rana ta fi nisa game da duran ƙasa sama da wata kenan ita tana sama wata yana ƙasa kenan idan suka zo tafiya rana ta daidaita da shi kenan kwallon wata sai ya kare hasken rana sai duniya ta dauki kenan hasken rana ya dishi in ma gaba daya ko kuma wani bangare kenan ita kuma ƙasa lokacin da ta sha makance tsakanin hasken rana da wata to a lokacin nan ake samun dishewar wata kenan dishewar wata yakan kasance 13 14 15 a cikin waɗannan tsakanin ake samu shi ko dishewar hasken rana 27 ko da 8 ko da 9 sannan al'amari na biyu shine as-sababu shar'i sababi wanda yake na shari'a game da dishewar wato hasken rana ko kuma hasken wata wata hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala domin ya sanar da bayinsa cewa waɗannan manyan halittu rana da wata akwai Ubangijin da yake tafiyar da su wanda ya kewaye da komai wato kowa da komai ga sani kuma dalili ne wanda ke nuna cewa bayi su shiga hankalinsu Ubangiji subhanahu wata'ala yakan iya damkar su wato da wata aya daga cikin ayoyinsa waɗanda ake kiransu alkauniya kamar yanda kasancewar irin waɗannan dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata wa'azi ne na musamman galgadi ne na musamman Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa domin su dawo kan layi kasancewar dan su san da cewa komai da ka sani a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma babu abin da yake gagararsa kenan shine al'amari na biyu al'amari wannan as-sababu shar'i kenan galgadi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa kamar yanda yake wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Ubangiji ta'ala yace ba ma turo da wasu ayoyinmu yace face sai domin tsoratarwa kenan dan mu san cewa waɗannan halittu a hannun Allah suke rana da wata Ubangiji subhanahu wata'ala shi yake gudanar da al'amuransu idan ya ga dama yakan iya rike hasken su idan Allah subhanahu wata'ala ya rike hasken su to bayan da za a yi rayuwar ƴaƴan adam kuma ta dure kuma ba wanda yake zo musu da wannan haske har zuwa kiyama kamar yanda can yake cewa kul ara'aytum in ja'alallahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi dhiya ce da su ku bani labari idan Ubangiji ta'ala ya maida muku dare ya zaman tuttuk har zuwa kiyama to wane ne ya isa ya zo muku wato da wani haske haka idan Ubangiji subhanahu wata'ala ya maida yini ya zaman tuttuk babu dare har zuwa kiyama babu wanda ya isa ya zo da dare wanda jama'a za su samu nutsuwa a cikin shi to dan haka wannan dai Ubangiji ta'ala dan ya gargadi bayinsa su dawo kan layi abinda suke na rashin dacewa su daina ko kuma abinda suke sakaki na abinda Ubangiji Ta'ala ya wajabta musu to su dawo kan hanya su yi kokarin ba da iya abinda yake kansu. Don haka ita salatul kusuf dalilai daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke tabbatar da ita sun wuce a lissafa, tare da cewa wasu malamai sun binciko dalilinta daga cikin alqur'ani. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-layl wa an-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Daga tarkashin wannan aya wasu malamai suka fitar da dalili game da sallah ta dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata. Abar inda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa min ayatihi al-layl wa an-naharu, dare da yini, wato yana daga cikin dalilai masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wash-shamsu wal-qamar, haka da rana da wata suna daga cikin ayoyi masu nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kudrarsa akan kowa da komai. Sai ya ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar, kar ku yi sujada ga rana ko ga wata. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, ku yi sujada ga Ubangijin da ya halicce su. In kuntum iyyahu ta'budun, in har kun kasance shi kadai kuke bauta ma, to kar kuma rana sujada, kar kuma wata sujada, kuma Ubangijin da ya halicce su sujada. To a karkashin wannan aya wasu malamai suka ce akwai dalilin da ke tabbatar da wato sallah ta dishewar hasken rana, domin aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wataala. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Al-Mughira ibn Shu'ba, Allah ya kara masa yadda ke fada cewa in kasafati shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawma mata Ibrahim, wato rana ta dishe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ranar da Allah ya ma ɗansa rasuwa shine Ibrahim, ranar da Ibrahim wato dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa rasuwa, a ran nan aka yi dace wato game da dishewar rana, a ran nan rana ta dishe. Shi Ibrahim ɗani na wata kuyanga ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna Mariya, an gane ku, a cikin wato gaba ɗayan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƴaƴa ne na Khadija, in ban da shi Ibrahim shi kadai ne ɗa wanda yake na Mariya, kuma a cikin matansa gaba ɗaya babu wata mata wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aihu da ita, in ban da Khadija gaba ɗayan ƴaƴansa, sai kuma wannan kuyanga tashi wato ita ce Mariya. Wannan ɗa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato an haife shi ne a shekara ta, wato an haife shi a shekara ta 8 a cikin watan Zulhijja, shekara ta 8 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 10 wato ran 29 ga watan Shawwal, shekara ta 10 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya karbi rayuwarsa a lokacin nan yana da wata 18, yana kan wata 18. Ubangiji Ta'ala ya karbi rayuwarsa kenan ranar 29 ga watan Shawwal, kenan a cikin watan Shawwal shekara ta 10 da hijira kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka kasancewar ita wannan dishewar rana wadda ta kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda wato malaman tarihi suka tabbatar cewa ya kasance ne ran 28 ko 29, tare da cewa wacce riwaya a ran 29 ne Allah ya karbi rayuwarsa, don haka suka ce dishewar rana wadda ta kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ta kasance ne ran 28 ko 9 ga watan Shawwal shekara ta 10 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya yi daidai da 27 ga watan Janbiye kenan shekara ta 632 kenan miladiya. shekara ta 632 kenan ranar 27 ga watan Janbiye kenan, kuma har ma suka tabbatar da cewa lokacin karfe 8:30 na safe a lokacin nan aka samu dishewar, wato rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kenan malaman tarihi ne da suke tabbatar da haka. Shi dai abinda dai ya tabbatar da wannan abinda muke so mu sani, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu dishewar rana. A yaushe aka samu dishewar ranar? Shine ranar da kenan Allah ya karbi rayuwar ɗansa Ibrahim. Shi kuma wannan a cikin watan Shawwal ne kenan, ran 29. 29 ga watan Shawwal shekara ta 10 da Hijira. Shine anan yace in kasafati shams, rana ta dishe ala ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a shekara ta 10 yauma mata Ibrahim, ranar da ɗansa Ibrahim Allah ya masa rasuwa kenan 29 ga watan Shawwal shekara ta 10. Faqalan nas, wato jama'a sai suka ringa fada suke cewa in kasafati shamsu li mauti Ibrahim, ai rana ta dishe a sababin mutuwar Ibrahim. Jama'a suka ringa fada in kasafati shamsu li mauti Ibrahim, rana ta dishe a sababin mutuwar Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan daman bulbudi ne wanda yake na maguzanci, wanda bai gushe ba a wannan lokaci, domin a jahiliya iya kudurinsu rana ba ta dishewa ko wata sai a sababin mutuwar wani mai daraja ko kuma aihuwar wani mai daraja. To sai aka yi dace a ranar da ita rana ta dishe, a ran da Allah ya karbi rayuwar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka sai suke fada suke cewa ai rana ta dishe domin mutuwar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan fada da suke sai ta zo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada ga sahabbansa. Manzon Allah ya yi khutba ta kaitacciya bayan ya gama sallar. Shine sai yake cewa inna shamsa wal qamara, lalle wato rana da wata, ayatani min ayatillahi, alamomi ne guda biyu daga cikin alamomin da ke nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wata'ala da girman kudurarsa. Idan aka ce aya shine alama ke, kamar yadda can yake cewa wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi, ay inna alamata mulkihi, shine yace inna shamsa wal qamara, lalle rana da wata, ayatani alamomi ne guda biyu, min ayatillahi daga cikin alamomin da ke nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wata'ala da girman kudurarsa. Kamar yadda aya ta dazuwar da muka karanto wa min ayatihi al-laylu wan naharu wash shamsu wal qamar, sai yace la yankasifani li mauti ahadi, rana da wata manzon Allah yace ba sa dishewa wato domin mutuwar ɗaya daga cikin bayi, wala li hayatihi ko domin rayuwarsa, rana ko wata ba sa dishewa a sababin aihuwar wani ko mutuwar wani. Manzon Allah yace fa iza ra'aytumuhuma, in har kun ga dishewarsu, a wata riwaya fa iza ra'aytumuha, in har kun ga kenan wannan aya shine dishewar rana ko kuma dishewar wata, an gane ku? Fa iza ra'aytumuha, ad-damir anan kenan yaudu ila al-aya, fa iza ra'aytumuha, in har kun ga wannan aya kenan dishewar rana ko dishewar wata, ko kuma fa iza ra'aytumuhuma, in har kun ga dishewar rana da wata. Anan ne zamu iya fa'idanta, wannan sai idan mun gani tabbas da idanunmu, inda Allah zai kaddara dishewar hasken wata a daren da ke akwai girgije, har ya dishe ya wartsake mu ba mu gani ba, ba maganar mai sallah. Ko da malaman falaki sun tabbatar sun yi lissafin cewa rana kaza lokaci kaza wata zai dishe, to koda sun bada wannan labari, to in dai ba da idan mu ba muka gani to ba maganar cewa mu yi wannan sallah haka koda sun fada sun ce rana za ta dishi a rana kaza a lokaci kaza daga karfe kaza zuwa lokaci kaza to sai aka yi dace wannan yini aka yi gigije mu ba mu gaba dishewar ranar to ba maganar mu yi sallah a sababin wannan labari da suka ba yanzu kaddara cewa yau muna 29 ga watan Sha'ban malaman falaki sun buga su wannan sun lissafa sun tabbatar da cewa yau wata yana iya tsayawa yau wata zai tsaya a iya lissafin su to dan haka in kamar misali gilgije ya hana ba mu gaba wannan wata ba maganar cewa gobe mu dauki azumi a sababin lissafin da su malaman falaki suka bada me yasa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya allaka daukan azumi game da ganin wata cai su mu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi to dan haka anan cai fa iza ra'aytumuhuma in har kun ga dishewar su kenan rana da wata kuma anan maganar cewa sai ka sanya wani luleti zaka ga cewa ta dishe ko bata dishe ba wannan shi ma bai taso ba in dai idan ka da Allah ya halitta maka in ka daga ido ba za ka iya ganin dishewar wannan rana to ba mu gadar wannan ayi sallah in dai jama'a an gane ko mafi yawan jama'a in suka daga ido ba za su ga wannan dishewa ba to ba mu gadar ayi sallah amma in wasu sun ga dishewar wasu ba su gani ba to ana iya yin sallah amma cewa wanda zai iya gani ma sai in ya sanya wannan gilashi to ba mu gadar ayi sallah inda anan cai fa iza ra'aytumuhuma in har kun ga dishewar su maza Allah ya ce fadu'ullaha ku roki ubangijinku subhanahu wa ta'ala ku yi ta addu'a fiyayyar addu'a ku a irin wannan lokaci shine istighfari saboda daman kasancewar wata aya ce Allah yake nuna ma bayinsa in sun kauce ma layi madidici domin a dawo da su kan hanya kowa ya shiga hayyacinsa don haka irin wannan yanayi ku babban abinda za a yawaita shine roƙon gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yace fadu'ullaha ku roƙi Ubangijinku subhanahu wa ta'ala wa sallu manzo Allah yace ku yi sallah hatta tankashif har akai lokacin da wato za ta yayi ita ranar ta fito fili ta bayyana kamar yanda take gawar zake kenan haka shi ma watan kenan sai an kai lokacin da yawar zake kenan ana abinda muke so mu gane kenan ita sallar za a yi ta har akai lokacin da ranar za ta wartsake to in an gama sallah kafin ranar ta wartsake me za a ci gaba da yi ba za a koma sake sallar iya abinda za a yi kawai addu'a za a ci gaba da yi in aka rige aka gama sallah kafin ranar ta wartsake kenan ba sallar ba za a koma yi iya abinda za a yi addu'a za a ci gaba da yi har akai lokacin da ranar za ta wartsake shine anan yace wa sallu hatta tankashifa hatta ai ila an tankashifa har akai lokacin da kenan ranar za ta wartsake ta fito fili a wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fadu'ullaha wa sallu sai yace hatta tanjaliya hatta tanjaliya shine ma'anar hatta tankashifa kenan sai lokacin da wato ranar ta yayi kenan wannan duhun da ya lullube ta wato ya gushe naga al-Imam al-Bukhari wata riwaya a cikin hadisi na Abu Bakra manzo Allah yace fa sallu in har kun ga haka ku yi sallah wadu ku yi ta addu'a hatta yankashifa ma bikum har akai lokacin da abin da ya same ku kenan na dishewar hasken rana ko dishewar wata wato ya yayi don haka a takaice wannan hadisi wato yana nuna mana shar'ancin ita wannan sallah sallah ta dishewar hasken rana ko kuma dishewar hasken wata kenan in har an samu dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata to ga abin da ya tabbata a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ayi sallah ayi ta addu'a har akai lokacin da wato wannan dishewar rana za ta gushe ko kuma dishewar wata ba kamar yanda kenan ake yi a cikin al'amura waɗanda suke na jahiliya wanda duk da cewa an bar yara suna yi kamar an sunnanta musu wanda yake da manya a ɗauki ganguna ana bin titi ana kiɗa ana faɗar wata kalima wadda bata dace ba na cewa wai rana ta saki wata to ai daman ba kama shi ba ta yi an gane ko hanyar rana daban hanyar wata daban kowanne Allah ya tsara masa hanya kuma kamar yanda rana halitta ce daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wata'ala haka shi ma wata ba wanda sai kama wani daga cikin su al'amari ne wanda ke hannun Allah subhanahu wata'ala aya ce wanda take mai zaman kanta kamar yanda muka yi bayani asbabul hissi kenan shi wata shine yake shamakance hasken rana lokacin da suka daidaita suka daurance juna sai ya zamanto sai mu ga cewa rana ta dishi kamar yanda shi ma dishewar wata kenan kasa ce doren kasa ne yake shiga tsakanin hasken rana da kwandon wata sai mu ga cewa wata ya dishi dan haka wannan duka abubuwa ne waɗanda suke sun saba ma shari'a kenan kamata yayi ɗayan musulmi a karantar da su ga abin da ya tabbata a cikin addini in har an ga dishewar rana ko dishewar wata ba ganguna ba ake daukowa ana bin titi ana kida ana wasu kalmomi waɗanda suke na daban haduwa ake a cikin masallatai ayi sallah kowanne masallaci jama'a su hadu ayi sallah har akai lokacin da wannan dishewar wata ko dishewar rana zai gushe kenan ayi ta addu'a shine kamar yanda kenan annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana fa idza ra'aytumuhuma in har kun ga dishewar su manzo Allah yace fadullaha ku roki ubangijin ku subhanahu wata'ala ku yi ta addu'a wa sallu ku yi sallah hatta tankashifa har akai lokacin da kenan wato ranar za ta yayi sannan wato yana daga cikin abin da aka sunnanta kamar yanda zamu iske wato shine kenan anan abinda muke so mu gane farkon fara wa lokacin fara wannan sallah kenan shine farkon dishewar daga an tabbatar da cewa yanzu rana ta dishe ko kuma wata ya dishe daga farkon dishewar kenan daga wannan lokaci ake fara yin sallar amma kafin a ga dishewar wannan ba maganar a fara sallar ko da kasancewar malaman falaki sun sanar da cewa a yau rana za ta dishe ko kuma yau wata za ta dishe kuma wannan al'amari ne wanda yake alhissi lissafi ne ake suke aunawa kuma kalla ne lissafin wannan ya kuskure so da yawa in an ce za a yi dishewar rana ko dishewar hasken wata sai kaga abin ya tabbata an gane ko saboda abu ne al'amari ne wanda yake hissi sun auna da na'ura sun gano cewa haka ne kuma a lissafi ne abu ne wanda yake a tabe to illa kasancewar ba a dogara akan wannan sababi kadai abinda muke so mu gane wannan sababi ne hissi amma babban abu aya ce ta musamman al'amari as-sababu shar'i kenan aya ce ta musamman ubangiji subhanahu wata'ala ke nuna ma bayin sa game da dishewar hasken rana ko kuma dishewar hasken wata kenan kar a dogara akan wannan lissafi a ce ai al'amari ne dama a dabi'ance a lissafi haka ne lalle wannan sababi ne to amma ga babban sababi wanda ubangiji subhanahu wata'ala yana son ya nuna ma bayin shi ne aya domin kowa ya shiga cikin hayyacin sa to dangane da kasancewar anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kokari wato ya kakkabe sauran wani kudiri wanda yake na jahiliya wanda yake cikin wato tunanin wasu daga cikin sahabbai na cewa ai rana ta dishi ne domin mutuwar Ibrahim kamar yanda suke da kudirin haka cewa sai domin mutuwar wani mai daraja ko kuma aihuwarsa ke na rana take dishewa ko wata to dan haka a karkashin wannan khutuba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi amma tare da cewa game da yin khutubar malamai sun yi sabani wato malaman Malikiya da malaman Hanafiya da malaman Hanabila sun tafi akan cewa sallah ta dishewar rana ko ta dishewar wata ba ta da tafida ta musamman sai dai in an buƙaci zuwa haka misali an samu irin wannan tunani a cikin tunanin wasu daga cikin jama'a to limamai suna iya shirya khutuba kenan su fadakar da jama'a cewa fa wannan gaya sababin dishewar rana ko dishewar hasken wata tare da cewa al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa tana da khutuba ta musamman a duk lokacin da aka yi sallah ta dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata to sai an yi khutuba ta musamman wanda za a gargadi jama'a kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi gargadi وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة wato daga Aisha Allah ya kara mata yadda tana faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jahara fi salati al-kusufi bi qira'atihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da karatu a sallah ta dishewar hasken rana an gane ko karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyane yayi shi me yasa saboda sallah ce ta tare jama'a don haka duk wasu salloli waɗanda suke na hada jama'a aka sunnanta bayyanar da karatu misali ka dauki sallar juma'a karatun ta abu yake yin shi a bayyana ake yin shi haka sallar idi haka sallah ta shayarwa to haka ita ma sallah ta dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata tare da cewa ita sallar dishewar hasken rana a cikin yini ake yin ta wanda galibin salloli na cikin yini ko karatun su koyewa ake to dan haka su an sunnanta kenan bayyanar da karatu kamar yadda anan Aisha take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jahara fi salati al-kusufi bi qira'atihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da karatunsa wato a sallah ta dishewar hasken rana fa salla arba'a raka'ati wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci wato yayi ruku'u hudu fi raka'ataini a cikin raka'a biyu wa arba'a sajadat kuma da sujada guda hudu kenan raka'a biyu ce to amma wannan raka'a biyu ruku'u hudu ke akwai kuma sujada guda hudu kamar yadda zamu iske wannan kaifiya ɗaya bayan ɗaya kenan a hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas kenan anan abinda muke so mu gane Aisha Allah ya kara mata yadda tana bayyana mana sifar ita wannan sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace ta raka'a biyu ce amma ruku'u hudu ke akwai kuma da sujada guda hudu sujada guda hudu wannan dama shine asali domin kowace raka'a sujada biyu gare ta to amma ruku'un kenan kowace raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruku'u biyu ya mata malan na faɗa wannan lafazi ne na al-Imamu Muslim kamar yadda hadisi ne muttafaqun alai a wata riwaya ta al-Imamu Muslim wato Aisha take cewa fa ba'atha munadiyan yunadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aika wani mai shela yana shela idan aka ce shela shine sanarwa kenan manzon Allah ya aika wani yana faɗa yana cewa as-salatu jami'atu as-salatu jami'atu lafazin as-salatu jami'atun wannan mubtada ne da khabar ma'ana wannan sallah ce ke ne mai tattara jama'a ko kuma ka ce as-salata jami'atan kenan as-salata sai zamanto kenan mansub ne alal ikra jami'atan sai zamanto mansubun ne alal hal kenan ku yi maza ku zo wata sallah wadda take halinta mai tattara jama'a jami'atan kenan mansubun ne alal hal kenan haka za a faɗa as-salatu jami'atun ko kuma as-salata jami'atan iya bakin gwalgwado yanda dai za a tabbatar da cewa jama'a sun ji labari kenan haka kenan in ma alasifika ne haka ladani zai faɗa don haka ba a mata kiran sallah na musamman iya wannan kalma ita ce ake faɗa a dan faɗa a dan maimaita bakin gwalgwadon yanda kenan sanarwa za ta jima jama'a kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kanas ya aika wani ya bi titina yana faɗa as-salatu jami'atun to haka ake faɗa kenan game da ita sallah ta dishewar rana ko kuma dishewar hasken wata wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala إن خسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نهوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك wato daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa in khasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato rana ta dishi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan an yi amfani da harafin kha'ul akan dishewa kenan maimakon wancan hadisi da ya gabata hadisi na farko yana cewa in khasafati shams bil kaf nan kuwa sai yace in khasafati shams don haka malamai suka ce kowanne akan yi amfani da shi akan kowanne ana iya cewa in khasafati shams ko a ce in khasafati shams haka shi ma wata wato shine yake cewa rana ta dishe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya gabata dai a ranar mutuwar kenan Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 29 ga watan Shawwal shekara ta 10 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi sallah da jama'a fa qama qiyaman tawilan manzon Allah ya tsaya tsayuwa mai tsawo nahwa min qira'ati suratul baqara wal gudan karanta suratul baqara aya 285 a takeice izhi biyar suratul baqara a tsayuwa ta farko iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta yayi tsayuwar tsawon tsayuwar da ya gulgudan karanta suratul baqara thumma raka'a da ya gama wannan karatu manzon Allah ya duka yayi ruku shine yace thumma raka'a ruku'an qawilan sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ruku wanda yake mai tsawo thumma rafa'a sanan manzon Allah ya dago daga ruku'u fa qama qiyaman tawilan yayi tsayuwa mai tsawo wa huwa duna alqiyamil awwal amma fa bata kai ba tsayuwa ta farko gulgudan karanta suratul baqara kenan aya 285 to amma a tsayuwa da yayi ruku'u mai tsawo da ya dago daga ruku'un ba sujada ba yayi sai yayi tsayuwa wadda take mai tsawo amma bata kai ba tsayuwar shi ta farko shine malamai suke kiyastawa suka ce gulgudan kenan karanta suratu Ali Imran domin ita suratu Ali Imran tana kunshe da aya 200 thumma raka'a ruku'an tawilan sanan manzon Allah sai ya koma yin ruku'u wanda yake mai tsawo duna ruku'i wa huwa duna ruku'il awwal amma bai kai ba ruku'u na farko ga tsawo da ya dago daga wannan ruku'u thumma sajada manzon Allah sai ya duka yaje ya sujada guda biyu kenan anan a raka'a daya ruku'u nawa muka samu mun samu ruku'u biyu an gane ko tsayuwa biyu ruku'u biyu tsayuwa ta farko ita ce tsayuwa mai tsawo gulgudan karanta suratul baqara tsayuwa ta biyu bata kai ba tsayuwa ta farko kamar yanda malamai suke faɗa suke cewa gulgudan karanta suratu Ali Imran haka shi ma ruku'un da yake na farko ruku'u ne mai tsawo amma ruku'u na biyu bai kai ba tsawon ruku'u wanda yake na farko sujada kuwa manzon Allah ya yi sujada guda biyu kenan dangane da sujada shi wannan ba a yi bayanin cewa ya tsawaita sujada iya abinda aka fada sannan yayi sujada kenan sai ka koma kamar yanda ya saba yi kuma qama qiyaman qawilan sannan da ya dago daga wannan sujada na farko manzon Allah sai ya tsaya yayi tsayuwa wanda take mai tsawo wa huwa duna alqiyamil awwal amma fa bata kai ba wato tsayuwa wanda take ta farko an gane ko a raka'a ta biyu kenan yayi tsayuwa tsayuwa mai tsawo amma bata kai ba tsayuwa ta farko to shine malamai suke kiyastawa suke cewa gulgudan karanta suratul nisa domin suratul nisa bata kai ba suratu ali imran ayawa domin ita aya 170 da kai ne sai yace thumma raka'a sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya duka wato yayi ruku'u ruku'an qawilan wato ruku'u wanda yake mai tsawo wa huwa duna ruku'il awwal amma bai kai ba tsawon ruku'u wanda yake na farko thumma rafa'a sannan ya dago kansa daga wannan ruku'u fa qama qiyaman qawilan manzon Allah yayi tsayuwa tsayuwa wanda take mai tsawo wa huwa duna alqiyamil awwal amma bata kai ba tsayuwa ta farko kenan a raka'a ta biyu bata kai ba tsayuwa ta farko a cikin wannan raka'a ta biyu to shine malamai suke kiyastawa suke cewa gulgudan karanta suratul maida duka dai wannan kenan kiyastawa ne suke suka ce gulgudan karanta suratul maida thumma raka'a ruku'an qawilan sannan manzon Allah ya koma yin ruku'u ruku'u wanda yake mai tsawo kenan ruku'u na biyu a cikin raka'a ta biyu wa huwa duna ruku'il awwal amma bi kai ba ruku'u na farko a tsawo me yake ne da na farko kenan na farko a cikin wannan raka'a ta biyu kuma sajada sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya duka yayin sujada kuma sarafa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sadamce wa qadin jalati shams alhali rana ta yayi kenan ta fito fili ta wurtsake yana sanin cewa wato rana ta wurtsake saboda sallar an tsawaita ta fa khababan nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan sai ya ma jama'a khutuba a cikin khutubar yace da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ma'ana alamomi ne daga cikin alamomin da ke nuna kadaitar shi da girman kudurarsa rana da wata ba sa dishewa domin mutuwar wani ko kuma aihuwarsa manzon Allah yayi khutuba ya karantar da jama'a cewa sababin dishewar rana ga aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wataala kenan wannan shine ake kiran shi asbabu shar'i dan haka a takeice kenan wannan hadisi yana nuna mana kaifiyar ita yanda ake wannan sallah kenan raka'a biyu ce amma a kowace raka'a kenan tsayuwa biyu ke akwai kuma da ruku'u biyu tsayuwa ta farko tafi tsayuwa ta biyu ruku'u na farko yafi ruku'u na biyu tsawo to haka ita ma a raka'a ta biyu kenan tsayuwa biyu da ruku'u biyu amma sujada sujada guda hudu ce kenan a kowace raka'a kenan sujada biyu ce kamar yanda anan malam yake fada cewa a wata riwaya ta al-Imam Muslim sallahi na kusifati shamsu thamaniyar raka'atin fi arba'in sajadat wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci ruku'u takwas a cikin sujada hudu lokacin da wato aka dishe hasken rana aka tafiyar da shi manzon Allah ya sallaci raka'a biyu ce kenan sujada hudu amma ruku'u takwas kenan ayi ruku'u a warware a sake ruku'u kuma a warware a ƙara wata tsayuwa a kowace raka'a kenan ruku'u hudu sujada biyu shine malam sai yace wa ana aliyyi mislu zalik daga aliyu Allah ya ƙara masa yadda an rawaito kwatancin haka cewa ya sallaci raka'a biyu amma a kowace raka'a kenan ruku'u hudu sujada biyu haka na ga Jabir na ga al-Imam Muslim riwaya daga Jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa salla sita raka'atin bi arba'i sajadat wato manzo Allah ya sallaci yayi ruku'u shida kenan a cikin sujada hudu kenan raka'a biyu ce kenan a kowace raka'a ruku'u uku tsayuwa uku an gane ku tsayuwa uku ruku'u uku amma sujada biyu naga al-Imam Abu Dawud shi kuma riwayarsa daga Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara masa yadda yake cewa salla faraka'a khamsa raka'at wa sajada sajdatayn wa fa'ala fi thaniyati mithla dhalik. Maza Allah ya sallaci raka'a biyu amma a kowace raka'a ruku'u biyar kuma sujada biyu, kenan tsayuwa biyar ruku'u biyar sujada biyu, a raka'a ta biyu ma haka kenan, a raka'a biyu ruku'u goma, amma sujada kenan hudu, kowace raka'a kenan sujada biyu. To dangane da wannan sabani da aka samu na waɗannan hadisai, don haka malamai waɗanda suke al-muhaqqiqun irin su al-Imamu Ahmad, su al-Imamu Shafi'i, su al-Imamu Bukhari, su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da al-Majirin sa Ibn al-Qayyim sun tafi akan rinjayar da wannan hadisi na Abdullah dan Abbas da wancan hadisi na Aisha akan sauran waɗannan riwayoyi. Me yasa? Saboda kasancewar shi dishewar hasken ranar a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka so nawa aka yi shi? So ɗaya tak aka yi shi a shekara ta goma. Shekara ta goma aka yi wannan dishewar, ɗaya tak ne aka yi. To don haka wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda ya nuna raka'a biyu ce manzo Allah ya yi, a kowace raka'a tsayuwa biyu da ruku'u biyu. Kamar yadda kuma wancan hadisi na Aisha tace raka'a biyu manzon Allah ya sallata, a kowace raka'a ruku'u biyu tsayuwa biyu. To dan haka suka rinjayar da wannan riwaya kenan akan waɗannan riwayoyi wanda take nuna cewa ruku'u takwas, sujada hudu, ko kuma ruku'u shida a cikin sujada hudu, ko kuma ruku'u biyar wato a cikin sujada hudu. Wannan dukkan su kenan malamai sun rinjaye da wacce riwaya kenan akan waɗannan riwayoyi. Domin haka ne ya tabbata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ɗaya tak aka yi. Kuma ga yanda Abdullahi dan Abbas ya siffanta mana sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi, kuma ka haka Aisha Allah ya kara mata yadda. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما حبت الريح قط إلا جف النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الطبراني, رواه الشافعي والطبراني والطبراني. وترك عبد الله بن عباس الله إكرامه سيدا كيف أتي وما حبت الريح يجي إسكا بتتب موسى وابا قط دتي illa jafan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala rukubatayhi. Face manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yayi gurfani wato akan guyoyinsa, idan yaga iska ta motsa, guguwa ta taso, manzo Allah sai yayi gurfani akan guyoyinsa. Wa qala, sai yace Allahumma ja'alaha rahmatan, ya Allah ka maida wannan iska wato ta zamanto rahama ce gare mu, wala taj'alha azaban, ya Ubangiji karka maida ta ta zamanto iska ce ta azaba. Me yasa? Saboda adawa mutanen annabi Hudu da iska Ubangiji ta'ala ya halakar da su. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa fi adin iza arsalna alaihim rihal aqim, kamar yadda can yake faɗa inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin hasim mustamir. Da haka anan shi Ibn Abbas yake cewa iska bata taba motsawa da dai, face manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya duka yayi gurfani akan guyoyinsa. Wa qala, sai yace Allahumma ja'alha rahmatan, ya Allah ka maida wannan iska ta zamanto jin kai ne gare mu, wala taj'alha azaban, karka maida ta ta zamanto azaba. Illa kasancewar wannan hadisi, hadisi ne da'ifi, bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. An gane ko bai inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa manzon Allah yakan yi gurfani yayi wannan addu'a, illa kasancewar in iska ta motsa, roƙon Allah subhanahu wata'ala yake Allah ya tabbatar mana alkhairin da yake cikinta, kuma ya kare mu game da sharrin da yake cikinta. Amma ba maganar mutum ya gurfana yayi wannan addu'a, domin hadisin bai tabbata ba. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu salla fi zalzalatin sita raka'atin wa arba'a sajadat wa qala hakaza salatul ayat. Rawahu al-Baihaqi وذكر الشافعي وأن علي بن أبي طالب عنه مثله دون آخره وتدقى عبد الله دن أباس الله إكار مسيدا كيف أتشي وللي مزان الله صلى الله عليه وسلم وتو يا سلاتي صلى ركع بيو ودى تكي كن شد ركوء شدى دا سجدى قدى هدو في زلزلة وتو قمى دا وتجل جزر قصادى أكي أنغاني كشي أنغاني قمى دا وتجل جزر قصادى أكي shine ya sallaci raka'a biyu ruku'u shida kuma sujada guda hudu wa qala sai yace hakaza salatul ayat kenan shi abdullahi dan abbas ne ya sallaci wannan sallah lokacin da kenan aka samu girgizar kasa abdullahi dan abbas yayi raka'a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bane me shi ibnu abbas ne da aka samu wata girgizar kasa kenan yayi raka'a biyu a cikin raka'a biyu kenan ruku'u shida kina a kowace raka'a tsayuwa uku ruku'u uku amma sujada kamar yanda aka sani kenan sujada hudu a kowace raka'a sujada biyu da aka gama sai yake fada ma jama'a yake cewa haka za salatul ayat haka sallah take ta ayoyi wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna ma bayinsa to dangane da haka malamai suka tafi akan cewa ita irin wannan sallah bata keɓanta ba game da dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata a duk irin wata aya da Allah yake nuna ma bayinsa irin waɗannan musibu kamar girgizar ƙasa ko kuma irin wato duwatsu da suke amammuta an gane ko shine al'amannan al-burkan wuta ƙurama ta wuta da take fitowa daga cikin ƙasa da cikin duwatsu da irin kasancewar misali guguwa wadda take wucewa take ruguza kamar itace da gidaje da sauransu da irin misali ambaliya ta teku da abin da yake kama da haka irin waɗannan ayoyi to an shar'anta yin irin waɗannan salloli ita wannan sallah kenan ba sai dishewar hasken rana ba sai dishewar hasken wata domin ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa domin dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata aya ce to haka shi ma wannan duwatsu da suke aman wuta da irin girgizar ƙasa da ambaliya ta teku da irin wannan iska guguwa da take kare gidaje da sauransu wannan duka ayoyi ne kenan an shar'anta yin wannan sallah sai dai shi wannan hadisi shi ma hadisi ne dha'ifun jiddan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi الله يغفرت منا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك